sabar katamu wata ya mutu baka samu dodala danga nega Allah balan hin so abane duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi kace ga aiki ka tashi ka tashi
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunashe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na san yana ya aka kwana
to malama grace
ko a sakwatanci ko a hausance ma kwana ne ya aka kwana ka sani wato manyan manyan kalmomi nake da su a sakwatanci
awo na gane cewa akai amunka kwana
ai a kun ka kwana to
amun ka kwana har da ke malama grace na hada miki ha amun ka kwana har da ke ho ciki ha
to amun ka kwana na san yana
to lahi alumi walla lahi alumi alhamdulillah
to ba dalle na sanya na wannan cuta ta corona kama ana nema a koma gidan jine dan akwai kasashe da dama ma da suka janye saucin nan da suka yi sabili da an lura cewa cutar tana ƙara habaka a nan Amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da ƴan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane 100,000 da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da 40,000 suke kamuwa kowace rana
wato malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha fadi ko kuma muka yi ta dokar manazarta suna fada wato wannan al'amari fa ba yaki ne fa na gwamnati kadai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan ture ma da ake ganin an waye da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an maida abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati in fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu so mutane kamar ba su dauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba
haka kaga a nan Amurka abinda hukumomi suke ƙara jaddadawa kenan cewon matasa ake ƙara gargadi to kamar yadda kake faɗa cewon wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi na biyu ya bada gudunmuwa ga dakile yaduwar wannan cuta
eh kware da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da yi mana kariya daga kamuwa da wannan duk wasu cututtuka masu addabar al'umma
amin summa amin bari mu bude wannan babi aka ce kaga sai an haihu ake aure kana kuma kowane mai rai
amma fa ni amma ni fa malama gare malama eh haka ne amma dai malama gare ina da jashin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba
to wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan
limu na
sada zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana ce wanda kwai da kaza
wanda kwai da kaza waye riga wani duniya to gaskiya kan ni dai na san ba a haihuwa sai an yi aure
wanda akai auren an haife shi akai
to yanzu dai
da kaza
dai haka din ne dai
ai shi ne to da kaza dai da kwai wanne fara zuwa duniya
a to lalle kan abin nan akwai abin lura da shi akan shi kwarai da gaske
to ina tsamba za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na Facebook za mu so masu saurare su muhawara akai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyin nan wanne ne ake fara yi
eh gaskiya ne
da haihuwa da aure to yau dai bari mu fara da haihuwar to
to shikenan to ba
matsala eh wato muna mika gaisuwar fata alheri da te muna ga likita Dr. Musa Yahaya da matarsa Sofia domin karuwar ya mace da aka samu makon da ya wuce a nan Amurka a jihar Ohio inda suke makaranta wanda aka sa wa suna Sadiya to Allah raya Sadiya da kuma yayyenta Bilyaminu da Yahaya da kuma Saratu sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga Reverend Mari Sani Bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu Grace Sani Bature wato MBU kenan da angonta Joseph Peter Sile za a yi auren ne ranar Asabar mai zuwa da karfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa seminary da ke Jos jihar Plateau sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga Adamu Habu Umar yan yanga a taurar jihar Jigawa da amaryarsa Kadi Umar waɗanda za a daura mu aure a yau din nan da karfi 11 na safi.
To haka kuma akwai wato gaisuwar fatan alkhairi da kuma wato taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Ibrahim Umar wanda shine babban mai wato akantan kuɗi na jihar Kebbi. Bisa ga auren daurin auren iyarsa da za a yi shi ma a yau Asabar din wato malama Shafa'atu Ibrahim Umar da angonta Abdulkadir Aciku Bandado wanda za a yi shi a yau Asabar din nan kenan in Allah ya kai mu da karfi 11:30 na safi a makarantar Sheikh Umar Ika Makirar Gandu birnin Kebbi tare da fatan Allah ya sanya alheri kuma ya bada zaman lafiya.
Amin suma amin. To wannan an riga an yi mutuka raba muna mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga Alhaji Haruna Bibi Waitar Mutsuwa bisa auren iyarsa da aka yi ranar Juma'a. Sai dai abadan bombe aiko mana da sunan Amarya ba bai aiko mana da sunan Ango ba. To Amarya da Ango iyalan Haruna Bibi Waitar Mutsuwa muna muku fata alheri mutuka raba.
To a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na Abari Yahuce zuwa ga ƴar uwa abokiyar aiki Saratu Zubairu wato ƴar jarida ce a gidan Radio Vision FM dake Sokoto a jihar Sokoto Najeriya. Bisa ga ita ma dauran auren da za a yi nata idan Allah ya kai mu a ranar Juma'a tare da angonta Bashar Mukhtar Pharmacy wato a ranar Juma'a in Allah ya kai mu na rai 10 ga watan 7 na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe 2:15 na rana wato za a yi shi ne a masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar dake Guiwa Locus unguwar Tanki a cikin birnin Sokoto. Muna yi ma Saratu Zubairu da Bashar Mukhtar fata alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a dai ya ba.
Amin sama amin.
Kuma Allah ya sa a haifi ƴan jarida.
Magada sana'a.
Ko da yake gamin gambiza ne ba mu san wa zai janye wa tsakanin pharmacy wato mai kula da sha'anin magunguna da kuma ƴan jarida.
Aka ce ai so ne amma san kai yafi ko?
Ai to ke wane ki ga ya kamata a ce ya hirin jayi nan?
A cikin fiyin nan ko a zama mai har hada magunguna ko a zama
ƴan jarida.
Naka zama ƴan jarida ma ba laifi domin a cikin aikin jarida ma za a koyi dabara har hada magunguna. A wani
tambaya
a tambayi a neman binciken kwakwafi a koyi aikin har hada magunguna.
To ba ruwa na pharmacist Bashar Mukhtar na jinki don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba.
Daɗin sana'a ce nan.
Haka kuma wato za mu taya murna ga ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon muryar Najeriya kenan wato Sharif Baban Umma wanda shi kuma naɗin sarauta ne za a yi masa wanda uban ƙasar Sokoto ta Kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan Sokoto ta Kudu wato sabon gari kenan. Akan haka muna taya wato Sharif Usman Baban Umma wa murnar wannan naɗin da za a yi masa a yau ɗin nan Asabar shi kuma da karfe 11 na safe insha Allahu a nan garin Sokoto.
To Allah ya sa a yi a dace, Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya.
Oh, amma da wane bashi wane kowa da yanayin sa za a yi shi riga ne ai fofta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin ya baki ta a ko ina kai kuici ne mai baka shawaran ce ki gani na dan uwa ne ka so mai saka ko ina haka ai daidai ne
kamar da muka fada ana aure ana haihuwa ana kuma rasuwa
gaskiya ne malama Grace
to muna mika gaisuwar ta'aziya ga Emmanuel Nyabam da dangin sa duka da kuma Ecclesiar Equa Plateau Church a Jos domin rasuwar mamarsu mama Grace wanda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya to Allah ya jikanta Allah kuma ya kyauta tana mu karshen baki daya
to amin malama Grace haka kuma akwai gaisuwar ta'aziya ga wato iyalai da ƴan uwa na Mani Usman wanda aka fi sani da Mani Alaramma kenan a garin Sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin Tambol a jihar Sokoto wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige muna mika ta'aziya zuwa ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyin na da kuma sauran dukkan ƴan uwa akan wannan rashi da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari Allah ya sa ya huta ya kuma ba da hakurin wannan rashi
amin suma amin bari kuma mika gaisuwa ta'aziya ga abokin aiki mu wakilinmu da ke birnin Eko baban gida Jibrin domin rasuwar kawun shi Alhaji Hassan Usman da ke zaune a Tudun Wada Zaria muna mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan da kuma dangi baki ɗaya na wakilinmu Salisu Aibu Malumfashi wanda ya rasa sarkinsa a cikin wannan makon wato Alhaji Bello Sa'idu Kazauri da waɗannan duka da Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin malama Grace amin summa amin
makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta
gaida abokanmu na wannan shafin ba
haka yake muna maganar cewon email komi kirkinka ba za ka ballanta nawa ana maganar ake neman miliyan 2 ai ka san ba za a iya ba
ina
da haka haka waɗanda hannu ya kai gare su su ne za mu fara to bari mu mika gaisuwa fata alheri ga maabotan sashen Hausa masu bi mu a shafin sada zumunta na Facebook Abdullahi Mahmud da Abdullahi D. Yunusa sai Anthony Marcus da Bandado Umar Allah ya sa na faɗa daidai da Buka Umara Garba da Muhammad Kawu sai Yahuza Muhammad da Muftahu Said Muftahu sai Ibrahim Muhammad Aliyu da Kadai ko Kadai ne Malum Gana sai kuma Adamu Sani mai kyamare da Haruna Ali Haruna sai kuma Musa kai dalle da Shafi'u Sokoto sai kuma Shehu Usman Yakubu
to a gaba kuma ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Umar Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hawwa Tukur Abubakar da Kadiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Sha'ibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Talha Umar da Armstrong Alvanus da Mudassir Jaimu sai Ril Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai da Yanu Sani Benzini da kuma Salisu Abdulsalam
gaisuwar fata alheri ga maabotan sashen Hausa a wannan dandali namu na sada zumunta Facebook John Jesse da Ahmed Aliyu sai Abubakar Yahaya Albani da Badabasi Sehu sai Nuru Suleiman Kawu da Ibrahim Abdullahi sai Saudat Alasan Guru da Hambali Haruna Fagengawo sai Musa Umar Gidez za lafiya da Sa'idu Lawan sai Jibrin Haruna da kuma Bun Fion.
To madalla a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai Nafi'u mai Blaus Karu sai Babangida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga Jamhuriyar Niger sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Babagana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Musa da kuma Umar Bulakos.
To bari mu rufe da waɗannan kalilan da zamu ƙara karantowa daga cikin ma'abutan sashen Hausa a dandalin mu na Facebook. Fatima Ummi da Yusuf Waziri sai Nasir Niko Abdullahi Danbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da Ummu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da Bello Umar da Hakimi Alhaji Abubakar daga karshe muna gaida Haruna Isa Jokolo da fatar an wayi gari lafiya.
To madalla kamar yadda kika faɗa bari mu karkare da fatan alkhairi zuwa ga Asma wa Aminu Aliyu da Nasir Isa da Ibrahim Yahya da Mas'ud Sabiu sai Bin Usaini da kuma Nura Abubakar sai Baban Bashir Zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo sai kuma Ibrahim Tela karshe da Mahadi Tijjani Bukar da kuma da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin koshin lafiya.
To amin suma amin sai ku ci gaba da biyo mu a shafin mu na sada zumunta Facebook, Twitter, duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan idan kuka biyo mu a sanar a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. Kuma kamar yadda muke faɗa idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin ma muna dubowa in hanyar email ɗin tana zama da wahala a kwanakin nan.
To lalle haka ne Malama Gareth.
Farko da sunan jama'a wanda yo mutane da dabbobi da yo wata ce kurare da shi da yo gulbi da tira wajen ganga da saka Allah ya rani Ali Ali my things that my soul can be
Malama Gareth an ce wani ba arewa ya mai rame
martani ko na ga muka na ga muka ba ku da wuce nace ba ku ga ci nace malam sile da bose araba ba ta aiko a ce yana ji kafin malam sile zo sai da wani ba are ya kira shi yace shi ma zai mai da martani kun cece shi to ma za
ai ni ma an faɗa miki na sami sakonni da ban mai da gurneti da komi in ga miki ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke zan shi Abba Saraken cibiyar sa ta canji har kabi
to professor Bube da baiwa
awo kware da
gaske Bube da baiwa banya arawa
awo 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 har da tuna mai an kai gwamnan jihar Sokoto tsohon jihar Sokoto gwamnan jihar Sokoto na harko na horohon lake san ba arina
ai
to amma ai abinda Abba sani ba cewa ai zakata ana haida ko ga komi ana haida zakka kwarai ko lalle ina tabbata miki shehu kan giwa wato yana da muhimmanci sunana wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto to amma ga komi ana haida zakato mai girma shehu kan giwa zakata an kai su a don ko alama hali
to wannan malam Ali dai ya ce shi ma zai mai da martani
sai ga malam Ali to ga sunana Alina Melaya mazauni birnin Yamai eh matsayina na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin aburya ce in bar labarin wasu to ba san muhilla ne to amarya bullata ce aka samu ki amarya bullata biki san madubi wanga madubi na dubawa yayin shikenan ki dauki madubi kina dubi saki ga kanki cikin madubi saki ga kanki cikin madubi shikenan saki aza kuka ke ce ai miji zai miki kishiya da yake ce miji zai miki kishiya shikenan saki take goye ki fada mu uwa ita kun uwa sai ta dauki madubi ta dauki madubi sai ta diba tace ta diba cikin madubi ta diba sai ta gaganta cikin madubi shikenan sai ta aza kuka ita kuma tace a amma lalle wanga surki na ta yace amanarta kai yanzu in ba can amana ba shana in baka diya ta yarinya karama haka shikenan ka dauki tsowa ka aza mata kishiya eh wanga zan ci amana mana to kai dan Allah in ba hilla ni ba eh haba
kira ki tantance wala daga riban kanka cikin madubi shikenan kawai sai ki ce an ci amana wai abin yana da aka ce ma wai rariya ta tabbi kwando ta ce maka kana zubar da ruwa
wato a cikin za ka kwatanta da shi da ya ba da labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama
a to ce do Allah ai wanga shi faɗi na yaka faɗi ai wallahi wanga ina faɗa niki ba bahilla ce na yawan ga abu
to
ai wanga ta halta wanga ta halta in faɗa niki bahilla ce bayinta
eh to ga bahilla ta la yar waka Fatima Isa wada ga abin da tace wai tana da wani labarin fulani in ji ta
Fatima
tace wai wani bafulata ne na sanyin na ya ga hadari ya hadu gari yayi baki kirin sai ka fara zai tafi gida yana ta sauri zai tafi gida sai a hadu da aboki ce babbarbare sai babbarbare ya ce mishi kai malam ni'ima Allah ma da za ta sako maka shine kake ta gudu
eh
sai shi ne sai babbulata ne ya je da sauri shi ce ne ruwa ya mishi bugun duka yadda ce to sai shi lakafci kenan yana zaune wata rana sai aka sace yin hadari sai ya hango wannan abokin nashi babbulbaran shi ba yana fama sauri da gudu zai tafi gida kai hadari sai shi ba babbulata ne tunda abin da aka ce mishi ni'ima Allah ce sai ya ce mishi a'a to kai malam rahama Allah ma
ga su
shi ne kake eh ba ka santa shi ne kake gudu wai zaka shiga gida sai ba bari bari sai ba fada ta ne wai ai shi abin da yasa yake sauri wai dan kada ya taka rahama Allah ne in akai ruwan nan ya taka kana gadon wannan babbare waye mishi ba kuwa
babbare ya hewata to ni dai na sai ita ne Fatima dai bata bada labarin da ya abin ga ai ta sa abin da ta kanu
to yanzu zamu bari masu sauraron mu su yanke hukunci zamu kafa wannan labari a shafin mu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a garzaya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu abadadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanti inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku